بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله يوزا متاشد رسينا عمسون دبيو أشكين لتابمو الدروس اليومية من السنن والأحكام الشرعية za mu tashi darasi akan taimama at-tayammum qala Allah ta'ala wa lam tajidu ma an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu wannan aya daga cikin suratul ma'ida ayar da Allah madaukakin sarki ya bayani akan yadda ake alwala bayan ya karantar da yadda ake alwala sai kuma ya yi bayanin halin da mutum zai samu kansa ba shi da alwala kuma bai samu ruwa ba Allah ta'ala ya ce wa in kuntum ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaibi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sayyidan tayyiba idan kuna kan hanyar tafiya ko nan ku ya zaga bayan gida ya biya bukata ko nan ku ya tara da iyali falam tajidu ma'an sai ba ku samu ruwan da za ku yi alwala ko wanka ba fatayammamu sayyidan tayyiba to sai ku nufi ƙasa mai tsarki famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu sai ku shafa ku shafa fiskokinku da hannayenku minhu daga wannan ƙasa mallan yace an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala utitu khamsan lam yutahunna ahadun qabli nusirtu birru'bi masirata shahrin wuj'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran fa ayyuma rajulin adrakathu as-salatu falyusalli muttafaqun alayhi Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace utitu khamsan an bani wasu abubuwa guda biyar lam yutahunna ahadun qabli ba abada su ga wani annabi gabani na ba nufirtu birru'bi masirata shahrin an taimake ni da kwarjini tafiyar wata guda ma'ana za a sanya kwarjini na da tsoro na kafin na iso ga yadda kafirai suke da tafiyar wata guda wuj'ilat li al-ardu masjidan wa tahura haka nan an sanya mini kasa ta zama gurin sallah sannan kuma ta zama abin tsarki fa ayyuma rajulin adrakathu as-salatu falyusalli duk mutumin da sallah ta rike shi kawai ya yi sallah kasa ce duk yadda ka samu kanka za ka yi sallah ko ina gurin sallah ne sannan duk yadda ka samu kanka babu ruwa za ka dafa ƙasa za ka ɗauki dutse ka yi tsarki ka yi ɗahara za ka dafa ƙasa ka yi taimama za ka ko ina wurin sallah ne kuma kowace ƙasa abin tsarki ne wannan hadithin yana Bukhari da Muslim an Ammar bin Nasir radiyallahu anhu qala ba'athani rasul sallama fi hajatin fa ajnabtu fa lam ajid al-ma'a Ammar bin Nasir radiyallahu anhu yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aike ni wata bukata fa ajnabtu yace sai janaba ta same ni falam ajidil ma'a to ban samu ruwa ba fatamarradtu fis sa'idi sai ne burgima a cikin kasa ai at-turab ma'ana rairayi kama ta tamarragu dabbatu kamar yadda dabba take yin burgima kamar jaki thumma ataitu nabiyya sallallahu alaihi wasallama fa zakartu zalika lahu sai na tafi wajen annabi alaihi salatu wassalam da yanzu sai na bashi labarin abin da ya faru da ni fa qala sai yace inama kana yakfika an taqula bi yadika hakaza ya ishe ka ka aikata haka da hannunka thumma daraba bi yadayhi al-ardh sannan sai ya dafa kasa da hannayensa guda biyu darbatan wahidatan dafawa daya thumma masaha ash-shimala 'ala al-yamini sannan ya shafa hannun hagu akan hannun dama wa zahira kaffahi wa wajhahu ya kuma shafa bayan tafinsa da kuma fiskarsa. Muttafaqun alayhi. Wa fi riwayat al-Bukhari aw ta riwaya ta Bukhari thumma masaha bihima wajahu wa kaffayhi. Sai ya shafa da hannayen nan nasa, ya shafi fiskarsa da tafin hannayensa guda biyu. Sharhin karatu yace ash-shari'atu al-islamiyyatu shari'atu al-yusri wa raf'u al-haraj. Shari'ar musulunci shari'a ce ta saukakewa da kuma dauke nauyi. Fa idza adima al-muslimu al-ma'a aw tadarrara bi isti'malihi. Idan musulmi ya rasa ruwa ko kuma zai cutu wajen amfani da shi saboda jinya, fa inna Allah qad abaha lahu at-tatahhura bima yanubu anhu. To Allah ya halatta masa yayi tsarki da abin da zai maye gurgun ruwa, wa huwa turabu, shine kasa. Al-fawaid. Fa'idodin karatu suka ce mashru'iyyatu tayammum liman faqada al-ma'a aw tadarrara bi isti'malihi. Mun ji an shar'anta mana yin tayammuma ga duk wanda ya rasa ruwa ko kuma zai cutu da amfani da shi. Na biyu na karshe sifatu tayammumi, sifar tayammuma. An yadriba bi kaffayhi al-ardha, shine ya dafa kasa da tafin hannunsa guda biyu. Darbatan wahidatan, dafawa sau daya. Wa yamsaha bihima wajhahu wa kaffayhi, sai ya shafa fiskarsa ya shafa hannayensa guda biyu iya wuyan hannu, shine ya gama tayammuma. Allahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.